abin da muke so gwamnati federal da state da local government su taimaka mutanen mu suna shan wahala suna da dabbobi mutane jawo sun mutu mutanen da suka mutu din sun kai akalla 1637 wato mutane wanda boko haram suka kashe kuma garuruwa din na shuwa arab affected in borno state din 364
shi ma dai alhaji udaya babakaka na dai daga cikin shugabannin waɗannan kungiya wanda kuma na so ba tambayan sa ko kun taimako da suka saba samu daga wajen wani
wallahi ba mu taba samun taimako wajen kowanne gwamnati ba ko local government ko jaha ko tarayya
to akwai wannan committee da yanzu haka karkashin jagorancin TY Danjuma dake zagawa kananan hukumomi ko kuma jihohin da wannan iftila'i ya shafa sun taba tuntuban ku
ba su taba tuntuban mu ba mun tura musu sakon mu takardun mu kenan wanda ko muna labarin cewa shiga hannun su to muna jiran da taimakon su in Allah ya taimaka
cikin shekara nawa ne waɗannan kididiga dauka ba mu kaman tunda abun ya faru zuwa ƙarshen shekaran da ta wuce 2015 ne
kara 6 kenan a jere shanu da aka rasa 146,399 saniya abinda muka hasar ne yana da yawa ita ma gwamnati tana da wani da yawa amma muna neman tattaga zamana sosai sosai mutane mu suna cikin wahala wallahi in ba a samu taimakon gwamnati da taimakon Allah ba wurin su mutane mu za su galabaita sosai kai za a samu mahaukata ma cikin makiyaya da yawa don wanda ya rasa dabbansa ya rasa hankalinsa duk wani abin da ya faru da mutane ba abin da bai faru da mu ba an dauki mata an dauki wannan duka kasan mu abun kunya ne wajen mu ta dauki matan mu din mu ta kadin ba abin da ba dauka wajen mu ba
na ga dai waɗannan makiyaya ƴan kabilar shuwa arab da dama wanda kuma kowannen su yi kokarin yin magana da ni game da irin damuwan da suka shiga gama dai abin da wasu ke cewa game da irin asaran da suka tafka
bila bakari abin da shanun mu suka dauka lokacin yau ya kai shekara daya suka kashe mun shanu 1,130 na gidan mu ne sauran na garuruwan mu kusa da mu duk suka zaga su masu shanu kadan kadan ma duk sun kwashe suka kakkashe mutane muka tsallake muka gudu muka tsallake Faransa
an wani gari kenan
daga durbishe kasar gala kenan
sunanka
sunana Alhaji Umar Jibrin
kana ɗaya daga cikin da kwashe maka dabbobi ga
akwai shanu da tumakai duk sun kwashe
kasai nawa
abinda suka kwashe ta waje na ga kai 200 da wani abu
a wani gari kenan
amma kasan ma fa
wasu makiyaya ƴan kabilar shuwa arab kenan da ake kira Al-Haya Cattle Breeders Association ke bayyana damuwar su game da irin halin da suka shiga sakamakon irin rigingimun da ayan kungiyar Boko Haram suka jefa su da kuma suke kira gwamnatoci da kuma masu hannu da shuni da sai Allah su kawo musu doki da rage kaifin irin wannan walhalu da suka samu kansu ciki Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya